Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an gode lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 9 ga watan Mayu shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar kungiyoyin mata musulmi sun gudanar da wani gangami domin tunatarwa akan haƙƙoƙin mata a musulunci da kuma hanyoyin shawo kan matsalar mace-macen aure a ƙasar.
Wannan namiji je ne mai ilimi ya san ka yin ka dauko amana ga mutane ka san menene rataye akan kina hakukuwa kike ma mace ki san menene rataye akan kina hakukuwa da kuma nauyin da ya rataye akan ki.
To a yau ne kuma za mu kawo muku karashin hirar da muka yi da shugaban hukumar NDLEA General Buba Marwa mai ritaya, inda karshe ya kira ga matasa
a daina shaye-shaye saboda abu ne mai illa ga lafiyar jiki da kwakwalwa, spinal cord, organs, zuciya, hanta, abu ne mai lalata mutum kuma zai kashe mutum. To ina amfanin ka dauki abu da kai da kanka kamar ka dauki wuka ne kana cuka ma kanka.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken hirar, muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar. Kazalika muna dauke da labaran wasanni, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin a yau Litinin ya zargi kasashen yammacin duniya da yin sanadin mamaye kasar Ukraine da yayi. Yana mai cewa Russia ta dauki matakin ne a matsayin mayar da martani ga abin da ya kira wata barazana da san ba za a taba amincewa da ita ba a kusa da kan iyakokinmu. Da yake jawabi a wurin faretin soji na tunawa da shan kashin da Jamus ta yi a yakin duniya na biyu, Putin ya yi magana game da bukatun Rasha na tabbatar da tsaronta wanda Rasha ta yi a watannin da suka gabata gabanin mamayar da ta yi a ranar 24 ga Fabrairu, yayin da ta sha nana ta cewa ba ta da shirin kaiwa makwabciyar ta hari. Jami'an Amurka da na NATO sun gana da jami'an Rasha sau da yawa, amma sun yi watsi da wasu bukatu na Rasha kamar Ukraine ta yi alkawarin ba za ta taba shiga NATO ba. Kasashen NATO ba sa son sauraronmu, ma'ana a gaskiya suna da irin nasu tsare-tsaren na daban, kuma mun ga hakan, inji Putin a yau Alhamis. Ya kara da cewa ta bayyana cewa an yi yunkurin sake daukar wasu matakan musgunawa jama'a a Donbas, mamayar yankunan kasarmu na tarihi ciki har da Crimea. Wasu manyan kamfanonin yammacin duniya da masu hannu da shuni na cikin gida sun buga tallace-tallace a jaridu a yau Litinin. Suna taya John Lee murnan zama shugaban Hong Kong na gaba biyo bayan wani tsari na zaben dauki daura wanda masu suka suka yi Allah wadai da shi a matsayin abin da ya yi hannun riga da tsarin demokradiyya. Lee, mai shekara 64, tsohon babban jami'in tsaro wanda ya jagoranci yunkurin murkushe demokradiyya na Hong Kong, an nada shi sabon shugaban cibiyar kasuwanci ranar Lahadi, inda a wani karamin kwamiti na masu biyayya ga China ya kada kuri'an goyen bayansa. A yau Litinin ne 'yan kasar Philippines ke kada kuri'a don zaben shugaban kasa, yayin da hambararren mai mulkin kama karya kuma mai fafutukar kawo sauyi da 'yancin dan adam a matsayin ɗaya daga cikin fitattun 'yan takara a wannan kasa ta Asiya mai bin tsarin demokradiyya wadda ke cike da rarrabuwar kawuna. Fernandan Marcos Jr., wanda ɗa ne ga shugaba da yake amfani da sunansa, wanda aka hambare a wani bore da aka yi da goyon bayan soji a shekarar 1986 mai lakabin People Power ko ƙarfin jama'a, ya sha gaban saura a ƙuri'an jin ra'ayin jama'a ta gabanin zaɓe, sai dai abokiyar karawarsa ta kusa, mataimakiyar shugaban ƙasar Lenny Robredo, ta shiga cikin kaɗuwa da bacin rai game da yiwuwar sake samun wani Marcos ɗin kuma wanda zai sake kwace kujerar mulki tare da yin amfani da ɗimbin masu masa yakin neman zaɓe na sa kai don su yi zagon ƙasa ga takararta. Wasu 'yan takara takwas da suka hada da tsohon ɗanɗan Ben na Manny Pacquiao da magajin garin Manila Isko Moreno da tsohon shugaban 'yan sandan ƙasar San Pamphilo Lacson sun kasance a can baya sosai a ƙuri'ar binciken jin ra'ayin jama'a. Tarukan jama'a na ɗaukaka ɗan shugaban Uganda na ƙara janyo fargabar cewa neman shugabancin ƙasar ne. Bayan shekaru da dama ana shirya shi domin ya gaji mahaifinsa. Shugaba Yoweri Museveni, wanda ke riƙe da madafin iko tun shekara 1986. Cikin 'yan kwanakin nan ana gudanar da bukukuwa uku a cikar Laftanar Janar Muhizi Kainarugaba, ɗayin shekaru 48 a duniya a Kampala, babban birnin ƙasar. Kuma magoya bayansa a wasu sassan wannan ƙasa ta gabashin Afirka sun gudanar da gagarumin gangami da suka ce na nuna girmamawa ne da shugabansa na gaba. Taro na baya-bayan nan bikin godiya na ranar Asabar ya samu halartar ɗaruruwan mutane da suka hada da manyan jami'an gwamnati da hafsoshin soji. Kainarugaba, wanda ke jagorantar sojojin ƙasa na Uganda, ya ƙara dagewa a wasu rubuce-rubuce da ya wallafa a shafinsa na Twitter, inda ya bayyana burinsa na yin mulkin Uganda. Ya yi magana game da ƙara kasafin kuɗin ɓangaren wasanni domin baiwa matasa goyon baya idan ya ci mulki a ƙasar. Kuma ya ce nan ba da daɗewa ba zai bayyana shirinsa na siyasa.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a jamhuriyar Nijar kungiyoyin mata musulmi sun gudanar da wani gangami domin tunatarwa kan haƙƙoƙin mata a musulunci da kuma hanyoyin shawo kan matsalar yawaitar mace-macen aure a ƙasar, inda alƙaluma ke nuni da cewa sama da aure 3,000 ne suka mutu a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kaɗai. Wakilin muryar Amurka Sulaimani Barma ya yi kuma da ƙarin bayani.
Taron wanda ke matsayin wata haduwar shekara-shekara ya zo ne a wani lokacin da Majalisar Ministoci ta ba da sanarwar shirin kafa ma'aikatar Agence Nationale de la Population, wacce za ta mai da hankali wajen samo hanyoyin takaita yaduwar jama'a a ƙasar da aka ayyana a jerin ƙasashen duniya mafi fama da ɗabi'ar toye haƙƙin mata. Dalili kenan batun ƴancin mata ya ɗauki hankula a haduwar ta wannan karan. Madam Miko Fatima Umar na daga cikin malaman da suka hau mambari.
Dama mun saba idan mun ga matsala ta mamaye al'umma irin wa'in ga hali muna riƙen wannan fursa muna kiran mata ƴan uwanmu musulmai domin faɗakar da su game da abin da ya shahi matsalolinmu na addini da rayuwa ta yau da gobe. Mun gani ku Allah maɗaukakin sarki ya ce maza suna tsaye akan mata, kuma laysa zakaraka al'unsa, namiji bai kama da mace. To, yanzu ana neman a kawo daidaici tsakanin ɗa mace da namiji.
A nan gaba ne Majalisar Dokokin Ƙasa za ta nazarci wannan ƙuduri. Saboda haka malamai magada annabawa suka fara yunkurin tunatar da 'yan majalisar nauyin da ya rataya a wuyansu.
Su tuna da amanar da muka ba su, su wannan deputoci namu kenan, su tuna da amanar da Allah maɗaukakin sarki ya azamu su, kuma su kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki. Kowane namiji zai nemi ilimi ya san kafin ka ɗauko amanar iyan mutane, ka san menene rataya kanka na hakukuwa. Ke ma mace, ki san menene rataya kanki na hakukuwa da kuma nauyin da ya rataya kanki.
Yawaitar mutuwar aure yana daga cikin matsalolin da ke cinyewa jama'ar Nijar tuwo a ƙwarya, inda bayanai ke nuna abin na ƙara ta'azzara a kowace shekara. Mafarin baje maudu'in haƙƙin ma'aurata a kan teburin wannan haɗuwa, limamin masallacin Amir Sultan da ke birnin Yamai, Sheikh Muhammad Sadis Abdurrahman, na daga cikin waɗanda aka gayyato domin yin wannan tunatarwa.
In akwai wata shari'a da ta martaba mace a matsayin mata a gidan aure, ko a matsayin uwa, ko a matsayin ƴa, ko a matsayin ya, ko a matsayin kanwa, to babu kamar musulunci. To, akwai matsala kamar yadda muka ce tsakanin bambamce al'ada da kuma haƙƙi, ko kuma mu ce kyautatawa da kuma abin da yake alhaki. To, wannan yake kawo mafi yawancin matsalolin da mata suke ciki a yau, na rashin samun haƙoƙinsu da ya dace a cikin zamantakewa, da kuma rashin samun natsuwa da kwanciyar hankali, da ma wasu abubuwa da wasu da suke gani irin na tozarci da walakanci a cikin gidajen aure. To, mafi yawanci shi a ɗauki waɗannan abubuwan a ɗora alhakinsu kan addini. To, don haka shi yasa wannan taron muka yi a yau, don mu barrantar da addini daga abin da bai shafe shi ba.
Aurar da yaran da basu kosa ba da auren dole wasu matsaloli ne da hukumomi suka bayyana a matsayin abubuwan da suka hana Nijar samun ci gaba, yayin da yawan haihuwa ke zama cikas ga magidantan da ba su da halin ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yan da suka haifa, sakamakon tarin dalilai masu nasaba da matsanancin yanayin talaucin da ƙasar ke fama da shi. Dalili kenan mahukunta suka fara yunkurin yi wa tufka hanci. Sai dai wasu 'yan Nijar na ganin abin a matsayin wanda ya sabawa addini da al'ada. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To inda a yau za mu kawo muku karashin hirar da muryar Amurka ta yi da shugaban hukumar NDLEA da ke yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi a Najeriya, wato General Buba Marwa mai ritaya. Wakilin muryar Amurka Alhassan Bala ya fara ne da wannan tambaya.
Daga ƙarshe tambayar da zan yi ita ce, menene babban kalubale da kuka fuskanta a wannan yaƙi?
Babban abun da yake jawo lamarin shaye-shaye biyu ne. Na farko, masu sarrafa ƙwayoyin dukiya suke nema, kuma dole a fuskanci wannan gadan-gadan su san cewa muna nan an jali ɗaya. Duk inda suka fito yanzu ma sun sani a yi, ana ta kwane-kwane. Za a ga yanzu Lagos sun ga muna blocking, Abuja muna blocking, so ma zuwa Enugu da Port Harcourt shi ma muna blocking, so suka koma Kano shi ma muna blocking, hatta borders dinmu shi ma muna blocking. Yanzu sun so ma shigowa ta jirgin ruwa, kankanan jiragen ruwa, amma mu ma mun samu namu jiragen ruwa, kuma Navy za su kara mana na waɗannan masu sarrafa su ɗin kenan. Sannan masu amfani da shi, maganan wato poverty shi ne number one dalili na shaye-shaye. Amma shi shugaba Buhari shi ma ya san da haka, shi ya sa ya kafa wani program da zai daga mutanen Najeriya miliyan 100 daga wato poverty a samu musu ayyuka. Already wannan aiki yana bin shigadangadan, kuma mun tabbata cikin shekara goma ne ya tsara, kuma ko da shike zai sauka shekara mai zuwa, muna fata in Allah ya yarda wanda ya shiga ya karbi hannun shi zai ci gaba da wannan program din. Shi ne the big problem. Sannan na biyu, duk rehab da muke da shi da muke taimakawa, koyaushe muna ba da shawara yara da matasa da matayen mu da suka shiga rehab, wanda abubuwan da ya sa su cikin wannan al'amari shi ne rashin aikin yi, ba kudin cin abinci da sutura da sauransu. To a yi ƙoƙari cikin training ɗin cikin wato asibitin rehab a koya musu sana'o'i, kuma ka ba su haka. Bayan an koya musu sana'o'i, a ba su ɗan jari da za su soma wani abu. Haka muka yi a Lagos lokacin da nake Lagos, haka muka yi musu abubuwa. Bayan an gyara su, aka koya musu abubuwa, kuma muka ba su kuɗaɗe, suka zama mutane. To shi ne
wani irin kira za ka yi ga matasa?
Su daina matasa da babban murya a daina shaye-shaye, saboda abu ne mai illa ga lafiyar jiki da kwakwalwa, spinal cord, organs, zuciya, hanta. Abu ne mai lalata mutum, kuma zai kashe mutum. To ina amfanin ka dauki abu da kai da kanka, kamar ka dauki wuka ne kana cuka ma kanka. So da shi ne magana na farko da muke so mai, kuma a ci gaba a fuskanci rayuwa da addu'a da gaskiya da kokari. Amma maganan shaye-shaye abinda baya da amfani, abinda zai cutar maka, ina amfanin shi, zai cutar ma iyalinka da unguwan da society gabaki daya. To shi ne kiran mu.
Shugaban hukumar NDLEA a Najeriya, General Buba Marwa mai ritaya kenan. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka.
Mai zama sarkin Allah, malamai ya gwaya Allah, mu fara na ka sunan Allah madogara.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar mana.
A Najeriya, shirin gudanar da babban zaɓe na baɗi ya kankama gadan-gadan. Dukkan maniyyata takara sun sayi fom na irin mukaman da suke son yin takara a kai. Ƙididdiga ya nuna cewa jam'iyyar APC mai mulki, 'ya'yanta 24 suka nuna sha'awar su na yin takarar shugaban ƙasa. Yayin da babbar jam'iyyar adawa take da mutane 15 waɗanda suke son yin wannan takara na shugabancin ƙasar. Ganin zaben fidda gwani ya karato, manyan jam'iyyun ƙasar wato APC da PDP sun nemi yin sasanci don fidda ɗan takara, amma kuma hakan ya ci tura bisa muradi na ƙashin kai ga kowane ɗan takara. Shin ko yaya ƙungiyar rajin kare mulkin demokaradiyya ke kallon batun sasanci wajen fidda ɗan takara? Tambaya kenan da na yi wa Comrade Abdullahi Abdul Usman, shugaban ita wannan ƙungiya na ƙasa.
An ce waiwaye a don tafiya, in kan lura lokacin su tafa bale su Sadauna su Aziki Wade a Wolowo, ai kishin ƙasan ne yake a tattare da su. Yawancin abubuwan nan in aka je za a tashi kawai a ce to kai ka rike mana nan, kan mu manta Sadauna ya kamata ya zama prime minister, amma me ganin cewa akwai yarjejeniya da fahimta tsakanin shi da Tafawa Balewa, ya ce Tafawa Balewa ya je yi mana prime minister, shi a bashi zai zo ya rike gefen arewa. To ka gani a lokacin kishin al'umma ake yi, amma yanzu yawancin su kishin kansu suke yi. Issue ma na consensus ba ma so a zo a dinga cewa consensus, a ban mutane su yi zaɓe amma su delegate din su san cewa haki ne a kansu, gobe kiyama bacin duniya za su fito su ce na zaɓe wannan din cancantan shi, na zaɓe wannan akasin haka, kan mu sa kuɗi da dukiya a gaba, kishin kasan a gaba. To
shawara na da delegate su ji tsoron Allah kuma su yi abin da ya kamata, su cire cewa mutum ne ya sa su a matsayin delegate. In mutum ya zo da kuɗi su ansa kuɗin shi, dama nasu ne, amma su yi abin da ya kamace su zaɓi cancanta mutane masu kima wanda za su dawo mana da tattalin arziki da tsaro, su dawo mana da walwala da abubuwan more gradiya kiwon lafiya da ilimi.
Gefe guda kuma, yankunan kudu maso yamma da kudu maso gabas sun dage akan shugabancin ƙasa suke so. Arewa kuma ta ce ya aya za a yi tana da yawan jama'a da kuma ƙuri'u a ce ta zura ido ai mata waka cika tashi. To wannan shine kikikakan da ake ciki. Tunanin abinda kaje ya dawo ya sanya jam'iyyar APC a yankin Yaraba na kudu maso yamma ya tara 'yan takara 5 da ke yankin, ciki kawai har da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo da kuma babban jigo a jam'iyyar Alhaji Bola Tinubu, inda aka yi taro don fidda ɗan takara guda na sasanci don samun shugabancin ƙasa. A ƙarshen taron, abokin aiki na Babangida Jibrin ya jiyo mana ta bakin tsohon shugaban jam'iyyar APC kuma tsohon gwamnan jihar Ondo Chief Bisi Akpombi game da yadda taron ya gudana, inda yake ce mai:
The purpose is that to ensure that the presidency of Nigeria in 2023 will come to Southwest.
Yace taro kam ya cimma manufa na ganin cewa ɗan takarar yankin kudu maso yammacin Najeriya shi ne zai kasance sabon shugaban a zaben baɗi. Ita kawo babban jam'iyyar adawa PDP, 'yan takaranta na shugaban ƙasa ne suka fara zawarcin wakilan fidda gwani wato delegate, inda Senator Abubakar Bukola Saraki ya bayyana a jihar Katsina don neman goyon baya game da muradinsa. Da isowarsa a hedkwatar jam'iyyar PDP ya sami dubun dubatan mutane da suka hallara don yi masa lale marhaba. Kuma bisa ga al'ada, uban jam'iyyar na jihar Katsina Barista Ibrahim Shehu Shema, tsohon gwamnan jihar Katsina, shi ne ya fara share fagen yin jawabi kamar haka.
Ɗan'uwana Aminu na abokina, kuma Aminu marigayi bayan shugaban ƙasa Alhaji Umaru Musa Yar'Adua. Abubakar Bukola Saraki ba baƙo bane ga siyasar Najeriya. Mutum ne kamilu mai ilimi, kuma ya gwada jajircewa shugaban ƙasar Najeriya da zama shugaban majalisar dattawa ta ƙasa. An yi da Bukola nan ya yarda a ce mu Najeriya ba shi yaƙiya. Ya ce ba zai yarda ba a kai Najeriya ga halaka saboda bashi a talautata, amma bashin da ke kan Najeriya Allah da ya sauke. Ɗaya sai an fama da biyan bashi Najeriya. A takaice, wannan bawan Allah ya zo gare ku don neman goyon baya na wannan kudiri nasa na takara don shugabancin Najeriya. Saraki wani ya ce Bahaushe ne, Saraki ba Fulatani ne. Saraki ya zo gare ku ya nemi alfarma ku, ya nemi ƙuri'a ku, kuma na san Saraki. Saraki ba zai cutar da mutan Katsina ba, zai cutar da mutan Najeriya ba. Allah ya shige masa gaba, Allah ya shige masa gaba.
Cikin jawabinsa, Sanata Bukola Saraki ya ce wa shi kam ya zo gida. A gida yake duk sa'ar da ya zo Katsina. Ballantana kuma yanzu da ya hito takarar shugaban ƙasar Najeriya, babu inda ya fi dacewa ya faro yakin neman zaben shi sai daga gida birnin Katsina.
This is my home. I have come home to see you and to see all my brothers and sisters. And every time I come here, I remember my dearest brother, the late Umaru Yar'Adua, the almighty grand him and general Fidaus. Nigeria today is in a very bad situation. The security situation in this country needs to be rescued and saved. In 2005-2006, I came to Katsina. We drove to Jibia and we went to Zamfara. You cannot do that again today.
Yace a shekara ta 2005 zuwa 2006 ya zo Katsina ya zarce Zamfara. Kuma sun tafi lafiya har ya koma gida Abuja. To amma yanzu hakan ba zai yiwu ba yanzu mu ce kama hanya ita Zamfara daga Katsina. Sabili da tabarbarewar rashin tsaro, yace insha Allahu idan da aka zabe shi ya zama shugaba, to zai yi bakin iya kokarin shi wajen dawo da zaman lafiya da tare da kwanciyar hankali da kuma samar da aikin yi ga dibin-dibatan matasan Najeriya, kuma manoma su koma bakin aiki, asibiti kuma a ƙara inganta shi da kayan aiki da magunguna, kuma kyauta za a rika kula da mutane da ba su da lafiya waɗanda suka je asibiti. Waɗannan ya ce su ne kan gaba abinda zai fara yi, domin sai da su ne ƙasa za ta iya ci gaba. Shin a halin da al'amura suka kasance yanzu a Najeriya, wani irin shugaba Najeriya ke buƙata don samun haɗin kai da ci gaban ƙasa? Farfesa Usman Bagaji, mai yin sharhi game da muhimman al'amuran yau da kullum, ya amsa min wannan fatawa.
Abinda muke so shi ne shugaban ƙasan da yake da ilimi, yake da hali na gari, kuma zai tsaya adalci ko daga ina ya fito, ko musulmi ne ko ba musulmi bane ba. Domin Arewa ta yi irin wannan, ko ga yanda aka taimaki ɗan tahallakin nan wanda yake mulki yanzu, to a inda aka yi mashi hakan kudi da abin da ya maida yau, to za ka ai ya ishe mu shaida cewa zancen ka ce wai za ka ɗauko wani mutum daga wani wuri saboda wai naka ne ko saboda waye ne ka sa shi, ba shi ne magana ba, don an jaraba ba a ji daɗi ba. Abinda ake nema yanzu, ko daga ina mutum zai fito, a samu mutum mai ilimi, mai hali na gari, mai amana, kuma wanda yake da son talaka, ba wanda zai je ya zagaya kansa da danginsa ba a rasa inda kuɗin suka shiga kuma babu biyan buƙata. Ina ganin wannan darasi ne da aka samu, ya kamata a yi tarkiri a kansa, a ɗauki wanda suka iya, wanda kuma aka san halinsu, an ga shin ko yana ma jama'a hidima ko hidima kansa kawai yake yi. Ya fito ya zage don sai ana yin wani abu na ceton al'umma tare da shi ko ba a yi.
Sunshine Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila ta lashe gasar Super League ta mata ta bana, bayan da 'yan wasan ƙungiyar mata suka yi waiwayin baya suka lallasa takwarorinsu na ƙungiyar Manchester United da ci 4-2 a makon ƙarshe na gasar ta bana. Chelsea din ta sami nasarar lashe gasar ne tare da tazarar maki ɗaya tar da ke tsakaninta da Arsenal da ke binta a tebur, wadda ita kuma ta doke West Ham da ci biyu da nema a wasan ƙarshe ta gasar. Wannan ne karo na biyar da 'yan matan na Chelsea suke lashe gasar a cikin shekaru shida, yayin da kuma kungiyar ta kafa tarihin kasancewa kungiyar kadai da ta taba lashe gasar sau uku a jere. A Ingila din kuma ana ci gaba da fashin baki kan koma bayan da Manchester United ke fuskanta, biyo bayan dan karen kashin da ta sha a gidan Brighton da ci hudu da nema a wasan Premier a ƙarshen mako. Lamarin da ya soma daure kan magoya bayan kungiyar wadda ta sha sauya masu horar da 'yan wasa a 'yan shekarun nan, tare kuma da sake sayo shahararren dan wasan ta Cristiano Ronaldo, amma kuma duk kwalliya bata biya kudin sabulu ba.
A sunana Umar Faruk Bukoyon, babu abin mamakin ganin yadda kungiyar wasan kwallon Manchester United ta samu koma baya a wannan shekarar, idan aka yi la'akari da yadda ta samu canje-canje masu horar da 'yan wasa, sannan kuma su kansu 'yan wasar kamar ba su shirya takarar kofuka kusan guda hudu ko biyar ba da suka fita. Saboda idan ka duba za ka ga cewa idan ka cire shi mai tsaron gida David De Gea da Cristiano Ronaldo da ya zo wannan shekarar, babu wani wanda ke da kokarin cewa ainihin don an ci Manchester United yana iya rama mata. Kuma ita ce club din da tafi kowace club a Ingila da conceding goal, ma'ana jefa mata kwallo a raga. Su kansu masu Manchester, ma'ana Glazer family, kamar ba su shirya cin kowane kofi ba, saboda idan muka ga yanda suke sayan ƴan wasa ne da ake cewa average players, ma'ana ƴan wasa masu karancin kuɗi. Shi kuma sabon coach mai zuwa ta Erin Ten Hag yana da kalubale mai yawa a tattare da shi, domin kuwa sai yayi abin da ake cewa total overhaul, ma'ana ya cancanza abubuwa da dama a wannan club.
Mafarkin kungiyar Manchester City na mallakar matashin dan wasan Borussia Dortmund ta kasar Jamus Erling Haaland na dab da cika, yayin da rahotanni ke bayyana cewa tuni aka sami cimma daidaito tsakanin kungiyoyin biyu. Duk da yake kungiyar ta City na kokarin rufa-rufa akan lamarin, to amma wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa an cimma yarjejeniya ta ce fano Haaland dan kasar Norway mai shekaru 21 akan kuɗi fam miliyan 63. Kungiyar ta City dai ta daɗe tana farautar samun tsayayyen dan wasan gaba, inda a can baya ta yi zaurcin dan wasan Tottenham Harry Kane, amma kuma ba a kai ga cimma daidaito ba. A can baya kaɗan ma ta yi yunkurin sayan Haaland ɗin, amma kuma batun ya bi shanun sarki, inda aka bayyana cewa kungiyar Barcelona ce ke kan gaba wajen samun dan wasan. To sai dai kuma daga bisani kungiyar ta Barcelona ta fito ƙarara ta ce ba za ta iya sayan Haaland ba saboda matsalolin kuɗaɗe da take fuskanta. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
Da karfe 5 ne masu raminti 2 a nan Washington DC, yanzu kuma ga labarai a takaici.
Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Litinin ya zargi kasashen yammacin duniya da yin sanadin mamaye kasar Ukraine da ya yi, yana mai cewa Rasha ta ɗauki matakin ne a matsayin mayar da martani ga abin da ya kira wata barazana da san ba za a taɓa amincewa da ita ba a kusa da kan iyakokinmu. Da yake jawabi a wurin faretin soji na tunawa da shan kashin da Jamus ta yi a yakin duniya na biyu, Putin ya yi magana game da bukatar Rasha na tabbatar da tsaronta, wanda Rasha ta yi a watannin da suka gabata gabanin mamayar da ta yi a ranar 24 ga watan Fabrairu, yayin da ta sha nana ta cewa ba ta da shirin kai wa makwabciyarta hari. A yau Litinin, kasar Philippines ke kada kuri'a don zaben sabon shugaban kasa, yayin da dan hambararren mai mulkin kama karya kuma mai fafutukar kawo sauyi a 'yancin dan adam a matsayin ɗaya daga cikin fitattun 'yan takara a wannan kasa ta Asiya mai bin tsarin demokuraɗiyya wadda ke cike da rarrabuwan kawuna.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Watan da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa wacce ta taya ni gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu ne, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma ƙara saunin lafiya.